sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 27 ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballa, yau Lahadi ɗan kasar Faransa suke kada kuri'a a zaben yankuna zagaye na biyu da jam'iyyar mai mulki ta shugaba Emmanuel Macron ke shan kashi. Ita ma jam'iyyar adawa ta Marine Le Pen ta masu ra'ayin riƙau take cizon yatsa tsakanin mutane ba su fito sosai ba. An rangama tsakanin 'yan tawaye da gwamnatin Yamal ta yi sanadiyyar kashe akalla mutane 111 a Marib cikin kwanaki uku, a cewar wata majiya mai ra'ayin gwamnati biyo bayan ƙaimishin da 'yan tawayen Houthi suka ƙara na kai hare-hare. Kanin shugabar ƙaramar hukumar mulkin Dade County da ke jihar Florida a nan Amurka, inda wani babban bene mai hawa 13 ya ruguje a ranar Alhamis, ta faɗa a jiya Asabar cewa wuta da ke ci a ƙasan ginin na kawo cikas ga kokarin da suke yi na ceto mutane.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku yi cewa Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙara masa ƙaimi wajen ganin an samu raguwa ko kawar da cin zarafin mata da ƙananan yara a Najeriya.
Haɗaɗɗen rahotanninmu ya kasance ya ƙunshi ayyukan da 'yan jarida da za mu iya yi garin neman mafita a kan wannan cutar ta addabe mu, don cuta ce.
Masana tattalin arziki a Najeriya sun fara tsokaci kan yadda Najeriya za ta biya ɗumbin basussukan da ake binta.
Yadda za a yi shi ne wayannan basussukan a daina ciwo su ana amfani da su wurin biyan buƙatu na yau da kullum. Kamata ya duk bashin da aka ciwo ya zama na an yi aiki da shi, wanda wannan aikin zai iya samar da kuɗin shiga.
Sannan kuma muna tafa da rahoto kan wani ƙudurin doka da zai ba matasan Najeriya kashi 30% a majalisar dokokin ƙasa da kuma kashi 40% a majalisar dokokin jihohi. Bayan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yau Lahadi, 'yan kasar Faransa suke kada kuri'a a zaben yankuna zagaye na biyu da jam'iyyar mai mulki ta shugaban kasa Emmanuel Macron ke shan kashi. Ita ma jam'iyyar adawa ta Marine Le Pen ta masu ra'ayin riƙau ke cizon yatsa kana mutane ba su fito sosai ba. Wasu masu sharhi sun bayyana shakkunsu akan ko zaben shugaban kasa na shekarar 2022 za a yi ne tsakanin 'yan takara biyu, wato Macron da Le Pen, kamar yadda aka saba gani a Faransa idan an je zagaye na biyu. Sakamakon zagayen farkon ya nuna yadda jam'iyyar ta masu ra'ayin riƙau ke yin hubbasa da kuma jam'iyyar Socialist, wadda ta sha kashi a lokacin da Macron ya tsere kan mulki a shekarar 2017 ƙarƙashin sabuwar jam'iyyarsa ta masu sassaucin ra'ayi LREM. Sai dai dukkan jam'iyyun sun bayyana damuwarsu akan rashin fitowar masu zaɓe a makon da ya gabata, inda kashi 66.72 cikin 100 ne suka kada kuri'u, adadi na tarihi a wannan zamani a Faransa. A rangama tsakanin 'yan tawaye da mayakan gwamnatin Yamal ta yi sanadiyyar kashe akalla mutane 111 a Marib a cikin kwanaki uku, a cewar wata majiya mai ra'ayin gwamnati biyo bayan ƙaimi da 'yan tawayen Houthi suka ƙara na kai hare-hare. Ƙungiyar 'yan tawayen mai ƙawance da Iran ta ƙara himma ne domin ƙwace Marib, yankin da ya rage a arewacin Yamal da gwamnati ke da ƙarfi a ciki tun watan Fabrairu. Kanin yakin ya kashe ɗaruruwan mutane daga ɓangarorin biyu. Fadar da aka fara daga ranar Alhamis zuwa Lahadi ya kashe mayakan gwamnati 29 da kuma akalla 'yan tawaye 82, a cewar wasu majiyoyi guda uku da ɓangaren gwamnati, suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Rundunar 'yan tawayen ba ta tabbatar da adadin ba. Jama'an gwamnatin Yamal sun ce tun daga ranar Alhamis 'yan tawayen Houthi sun ƙara ƙaimi a hare-harensu a arewa da kudu da yamma, amma dai sun gaza kutsawa cikin sojojin gwamnati da suke samun taimakon rundunar haɗin gwiwa a jagorancin Saudiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar mulkin Dade County da ke jihar Florida a nan Amurka, inda wani babban bene mai hawa 13 ya ruguje a ranar Alhamis, ta faɗa a jiya Asabar cewa wuta dake ci a kasan ginin na kawo cikas ga kokarin da suke yi na ceto mutane da suka makale a cikin buraguzan ginin kuma suna fuskantar babban kalubale wajen gano wurin da wutar ta fara. Daniela Lavin Kava ta faɗa wa manema labarai cewa jama'a aikin ceto na amfani da ruwa da kumfa da fasahar zamani ta infrared don kashe wutar kuma ba iya gano tushen wutar ba. Jama'ai sun faɗa a jiya Asabar cewa har yanzu ba a san inda mutane 159 suke ba tun lokacin da ginin ya ruguje a ranar Alhamis da misalin karfe 1:30 na safe agogon yankin, lamarin da ya sanadiyar kisan mutane akalla 4.
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka a ɓangaren rahotanninmu. Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙara matsakaimi wajen ganin an samu raguwa ko kawar da cin zarafin mata da ƙananan yara a Najeriya, wanda ya zamo tamkar wata cuta da ke azabtar da marasa ƙarfi a cikin al'umma. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aikwana.
Matsalar da manka shiga akan wasu da suka lalata mu inda aka ce mu Ahmed Yahaya, Habibu, Abdullahi, Ibrahim, Isa. An kama su, an shiga kotu, an yi shari'a da su, amma ban sai da an ka kama ba. Kullum inna ta in ta tuno da wannan abu, hawan jinin ta yana tashi.
Wannan wata yarinya ce a Sokoto wadda ta saba fadawa tarkon wasu mayaudara suka ci zarafinta ta hanyar lalata. Irin waɗannan matsalolin a cewar jami'an gudanarwa na asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da shirin Sokoto Muhammad Paul, matsaloli ne da ke yawaita a Najeriya, inda wani bincike ya nuna cewa kafin yara su kai shekara 18 akan samu 6 daga cikin 10 sun fuskanci cin zarafi. Majalisar Ɗinkin Duniya na fatan ganin an samu mafita ga abubuwan da ke haifar da waɗannan matsalolin na cin zarafi ga mata da 'yan mata, tare da kyautata rayukan waɗanda suka fara wannan matsalar. Domin kawar da wannan matsalar ne, asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ƙarƙashin shirin tallafi na Spotlight ya shirya tattaunawa da 'yan jarida a Najeriya. Jami'ar asusun na UNICEF Khadija Ibrahim Nuhu ta ce tattaunawar na da zumar ƙarfafa gwiwa da kuma faɗaɗa ilimin 'yan jarida akan cin zarafin mata da 'yan mata.
Na biyu shine domin mu faɗaɗa rahotanninmu ya kasance ya kunshi ayyukan da 'yan jarida da za mu iya yi garin neman mafita akan wannan cuta da ta addabe mu, don cuta ce. Na uku kuma mu sanar da jama'a abubuwan da ke faruwa, mu kawo kuma mafita.
Wani abu da ke nuna wanzuwar wannan matsalar shine irin yadda cibiyar kula da waɗanda aka ci zarafi tana na Khadija da ke Sokoto ta tara alƙalumman da ke nuna samun matsalar har 471 daga lokacin da aka kafa ta cikin watan uku na shekarar da ta gabata zuwa yanzu, kamar yadda jami'ar da ke kula da cibiyar Florence Adamu ta bayyana. Yanzu haka dai akwai ƙudurorin doka guda biyu a gaban Majalisar Dokoki ta Sokoto waɗanda ke da zumar kare haƙƙin mata da ƙananan yara, waɗanda su ne suka fi faɗawa tarkon mayaudara. Waɗanda wasu shugabannin al'umma da ƙungiyoyin fafutukar kare haƙƙin bil'adama ke ganin hanzarta amincewa da su yana da muhimmanci, kamar yadda uban kasar Gagi Sani Umar Jabi ya ce.
Kuma dokokin da aka yi magana sun tsufa, in ba sabunta su an kai ba lehuka ne yanzu da an zo kotu, lauyoyi da aka ɗauka, yan shi aka ɗauka lauyoyi suna kare mai laifi. To wa'innan dokokin ya kamata a sabunta su. Mutanen yanzu amma ya gari ana ɓanna da yawa, to wajibi ne tare da shugabannin da mu mu yaƙi ɓannan da hanyoyin dokoki, ta hanyoyin hukunci, ta hanyoyin adalci, ga ko ɗan waye laifi a hukunta shi.
Sunana Rabiu Bello Ganji, na yake da ƙungiyar Save the Child Initiative. Abin da ka sa ana samun waɗanga kisa-kisan saboda idan mutum ya aikata ba ya mishi hukunci. Amma ga sabon doka ta zamani ce wata daidai da zamani, to idan an ka aiwatar da ita za ta hukunta duk wanda ya aikata irin wannan laifi. Idan kuma ana hukunci to za ka ga an rage aikata irin wannan gamayen laifukan.
Bisa ga lura da yadda marasa ƙarfi ke faɗawa matsalolin cin zarafi, sauran samar da waɗannan dokokin kan iya ceto ɗaruruwa ko ma dubban 'yan mata daga fuskantar cin zarafi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Karo na biyu cikin kwanaki da yawa kenan, masu zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati suka ɗunguma a kan titunan birnin Bangkok suna neman Firayim Minista Prayuth Chan-o-cha ya yi murabus daga mukaminsa. gangamin da aka yi a jiya Asabar na zuwa ne kwana biyu bayan da dubban masu zanga-zanga suka tattaru a wajen gidan majalisar dokokin kasar don bikin cika shekaru 89 na barin tsarin mulkin sarautar gargajiya zuwa tsarin sarauta amma mai bin kundin tsarin mulki. Gangamin nuna kin jinin gwamnatin da aka yi a ranar Alhamis shine na farko tun bayan sake bazuwar cutar COVID-19 kamar wutar daji da ta sa aka sanya matakan kulle masu tsanani a watan Afrilu a kasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Daruruwan masu zanga-zangar sun sake taruwa a jiya Asabar inda suka yi watsi da matakan kariyar COVID-19 da aka sanya don kare yin matsin lamba akan gwamnatin kasar. Masu zanga-zangar sun bayyana ƙorafe-ƙorafensu akan yadda gwamnati ta ɗauki matakan yaƙi da annobar COVID-19 da kuma rabon rigakafin cutar. An ga wasu ɗauke da alluna da ke cikakken rigakafin Sinovac da China ta hada yayin da ɗaruruwan 'yan sanda suka kasance cikin shirin kota kwana tare da tushe hanyoyin zuwa ofisoshin gwamnatin ƙasar. A ƙarshe, BBC ta fada yau la cewa an tsinci wasu takardu a wani wuri daukar mota da ke kunshe da bayanan sirri daga ma'aikatan tsaron Birtaniya akan jirgin ruwan yakin Birtaniya da kuma martanin da ke yiwuwar Rasha ta yi a lokacin da jirgin ruwan yakin ya ratsa akan tekun Bahar Aswad. BBC ta ce takardar mai kusan shafi 50 an gano ta ne a wani wurin daukar mota a karamar hukumar mulkin Kent da safiyar ranar Talata, inda wani mutum da ya nemi a saka sunansa ya ga takardun. Ma'aikatar harkokin tsaro ta ce tana da labarin wani mutum ya tsinci wasu muhimman takardu kunshe da bayanan sirri akan tsaro. Ma'aikatar tana daukar bayanan tsaro da matukar muhimmanci kana ta riga ta kaddamar da bincike. Wani ma'aikaci ya ba da labarin bacewar wasu takardu a daidai lokacin, amma dai bai dace ba a ci gaba da bayani akan waɗannan bayanan sirrin, in ji mai magana da yawun ma'aikatan tsaro.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da gabatar da bukatar karɓo bashi domin gudanar da ayyukan gwamnati, hukumar ƙididdiga ta ƙasar Beru of Statistics ta ce yanzu haka ana bin gwamnatin ƙasar naira tiriliyan 33 da biliyan 11. Wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Shi dai wannan ƙididdiga na bansukan da ake bin Najeriya da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta bayar, wato National Bureau of Statistics, ya nuna cewa a zangon farko na wannan shekara da muke ciki ana bin gwamnatin tarayyar Najeriya naira tiriliyan 12.47, ko kuma kashi 37.65 cikin 100 na bansukan da ta ciyo daga ƙasashen ƙetare, inda kuma ake bin ta naira tiriliyan 20.64 ko kashi 62.33 a cikin 100 na basukan da ta ciyo daga cikin gida Najeriya. Ƙididdiga dai ya nuna cewa ita kanta gwamnatin tarayyar Najeriya ana binta a basukan cikin gida naira tiriliyan 16.51, a inda jihohi da kuma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ake bin su basukan naira tiriliyan 4.12 a cikin gida. Lissafi ya ci gaba da nuna cewa jihar Lagos ita ce jihar da tafi kowace jiha a Najeriya cin bashi, inda ake binta basukan cikin gida naira biliyan 507.3, a inda kuma jihar Jigawa ita ce jihar ta ƙarshe da ba a bin basuka masu dama, inda ake binta naira biliyan 31.7. To ko me yasa Najeriya duk da ɗibin arzikinta take ciyo basuka daga ƙasashen ƙetare amma da cikin gida? Tambayar kenan da newa Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, wani masanin tattalin arziki da saka jari.
Abu na farko, makasudin da yasa kasashe musamman masu tasowa da kananan kasashe kamar su Najeriya suke cin bashi, na farko dalili shine zaka ga cewa babu mamaki akwai abubuwa na more rayuwa na kasa wanda bai wadata ba. To wa'annan abubuwa kuma masana tattalin arziki sun yi ittifaki sai in akwai wadatar shi da ingancin shi shike sa kasa ta ci gaba ko tattalin arzikin ta ya habaka. Misali kaga akwai harkan wutar lantarki, akwai akwai harkan hanya da ruwan sha da tsaro ingantacce. To waɗannan a gurguje kana waɗannan muhimman abubuwa uku suke sa kaga manya-manyan mutane masu kuɗaɗe ko kuma ƙasashe suna zuba jari a waɗannan ƙasan.
Ko a kwanan nan ma dai sai da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aikewa majalisar ƙasa buƙatar samun wasu basuka daga ciki da kuma wajen Najeriya. To ko ya gwamnatocin Najeriya za su biya irin waɗannan basuka da suke cewa daga ciki da kuma ƙasashen ƙetare? Ga dai Dr. Dauda Muhammad Kwantagora.
Ƙarfin yanda za a yi shine waɗannan basukan a daina ciwo su ana amfani da su wurin biyan buƙatu na yau da kullum. Kamata ya duk bashin da aka ciwo ya zamana an yi aiki da shi wanda wannan aikin zai iya samar da kuɗin shiga. Kamar misali idan ka dubi hanyar dogo, to kamata ya a ce hanyar dogon nan an sa shi a hanya da ya kamata ana karɓan kuɗi kuma da ya kamata a biya.
Yanzu dai a yayin da 'yan Najeriya ke sukan majalisar ƙasa game da amincewa gwamnatin Muhammadu Buhari na ci gaba da ciwo basuka da ƙasashen ƙetare, majalisar dattijan ta bakin shugabanta Dr. Aminlawa ya ce majalisar za ta bi hanyoyin da ya kamata wajen ƙididdigewa da kuma gudanar da bincike tabbatar da cewa ana amfani da basukan da ake ciyowa domin yi wa talakawa aiki. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, to har yanzu dai muna Najeriya ina kokarin sana ganin an dama da matasa a fagen siyasa da shugabanci. Mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Obi Omo Agege ya ce yana shirin kawo wani kudurin doka da zai ba matasa kashi 30 cikin 100 a majalisar dokokin ƙasa, sannan kashi 40 a majalisun jihohi. Amma masu Najeriya al'amuran yau da kullum suna cewa yaudara ce kawai domin ruwa ya kare wa ɗan kada. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Madina Dauda ta aiko mana.
Senator Obia Omar Gege ya ce ya kullo da wannan dokan ne da nufin ba matasa dama su taka muhimmiyar rawa a fagen siyasa da shugabanci don dakile hanyoyi da ake bi wajen yin amfani da matasan a aikata laifuka a kasar da kuma hana zaman kashe wando da matasa ke fama da shi.
What this bill seeks to do is to bring in people within a bracket of 25 years, you know, to 30 years. So when I'm talking about 35 to 40 or 45 as much conversed.
Wannan doka idan an amince da ita za ta ba matasa kashi 30 cikin 100 na kujeru a majalisar dokokin ƙasa, sannan a ware musu kashi 40 cikin 100 a majalisun jihohi. A lokacin da yake nazarin wannan batu, Senator Aliyu Sabi Abdullahi mai wakiltar jihar Niger ta Arewa ya ce yana goyen baya sannan ya yaba da wannan mataki, amma kuma ya kalubalanci matasan yana cewa
First Republic shugabannin mu yawancin su masu shekara 20 da wani abu ne da 8 da 9 30 32 kuma sun yi abu a zo a gani a wancan lokacin ce ballantana yanzu da ake kiran su Generation Z. Irin yawan 'yan Najeriya a cikin matasa bai kamata a ce an rasa waɗanda za su iya kama rigamin mulki ba. A bari mu da su yi karo sannan su kwari. Ai wanda ya ce bai son haɗuwa to bai yi niyyar tahiya ba. Amma in dai ka yi niyyar tahiya to ba za ka ji tsoron haɗuwa ba. To saboda haka matasa tsakani da Allah bai kamata a basu baya ba. 'Ya'yanmu wanda suke shekara 20 30 kamata ya nemi yadda za a yi a sa su suna koyon abin da kamata kada a basu baya.
Yaya mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Abubakar Aliyu Umar ke kallon wannan dokar?
Ba gaskiya wannan kudurin doka ba wani abu bane, wani tsilla-tsilla ne da wata sabuwar yaudara suka bullo da ita don a ci gaba da siyasan Ubangida. Bayan haka kuma ruwa ya kare ma dan kada babu yadda zai yi, shi yasa yake nema kawo wannan kudurin doka. To ta ina za a yi wannan? Matasan da kuka bar su haka suna ta yawo ba abin yi, ga fatara ga talauci duk ya ishe su. Bayan nan musamman siyasar da ta koma harka ta kasuwanci, kusan kamar mutum ya bude shago ne yanzu. Siyasar Najeriya ta koma business, sai kana da kuɗi, sai ka saka kuɗi zaka yi tunanin ka samu kuɗi, domin ta haka su ma suka tafi wurin.
Daya cikin matasar jihar Gombe, Rabi'u Sale, ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa
wannan labari ai duk wanda ya ji shi a matsayinsa na matashi dan Najeriya wanda yake da kishin kansa da kishin yankinsa abu ne na ci gaba, wanda kullum mu matasa gaskiya mu ana yawan danne mu tsawa dan kujeru da ake bamu sun kasa. Da zama an ce za a iya bamu kaso kashi 5 a ce kashi goma, amma an zo jihohi suka ga an danne. Za ka samu kujera na wakilin dattawa bai shirya a bada mutum 1-2 a kashi 10 ba.
A ƙididdiga da ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar na nuni da cewa ana da matasa da suka kai kashi 70 cikin 100 na yawan mutanen Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar ta BOA Africa akan mita 102.5 bayan ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo
Masauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi yanda matasa a wannan zamani ke mu'amala da kafafen sada zumunta ta yanar gizo sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim da Madalla. So idan ana bi a makon da ya gabata shirin ya tabo batun wata manhaja mai suna Crowwe wacce ta janyo cece-kuce a kafafen sadarwa ta yanar gizo a Najeriya lamarin da ya kai ga saukar da manhajan daga taswirar Play Store bisa ga yawan kurfa-kurfan da aka yi ta aikawa inda wasu ke zargin hakan baya rasa nasaba da nuna goyen baya da wanda ya kirkiro da manhajan yayi fa'ilin da gwamnatin kasar ta dakatar da ayyukan kafar sadarwa ta Twitter ga dai cigabar tattaunawa ta da Adamu Garba matashin da ya kirkiro manhajan
tare sama da miliyan 1 suka yi reporting nan kika ga aka fara samu audit problem da shi app da aka yi permission a Play Store so lokacin da suke kokari suke auditing sai suka yi discovering a lokacin mun kuma muna upgrading wasu abubuwa wanda ake kira contact aggregation to sai suka yi flagging nashi suka ce akwai compliance matsala to saboda haka za su sauke sai kuka ce ba da kuma ku sauke suna saukewa da suka notify na muka ba da approval sai yanzu kuma muna fama mu dora aka ce har yanzu sai mun yi ta bin wasu aruruka haka da to yanzu dai muna kai sannan kuma ba wai Google kadai zamu duba ba akwai Huawei akwai Samsung duka suna da stores duk wannan wurare zamu watsa eh wannan shi manhajar ta Crowwe
to me yake gani ya jawo hankalin mutane da har suka yi ta kurkuku
eh saboda ina fada da shi Twitter kuma abin nisa nake fada da Twitter saboda ya ba ma yan ta'adda baki su yi ta kawo matsaloli a kasa a ita kashe-kashe idan kika dubi irin abubuwan da yan iPhone suke fadi wato wannan abubuwan ba abin da ba zai iya yi ba wurin rikita kasan gaba da ya kawo mana yaki so kuma ba sa samun daman su yi haka sai ta hanyar irin wannan manhaja kuma idan kika dubi tarihi kamar yanzu a Afirka abin da ya faru a Rwanda a gidan radio aka yi amfani da shi aka yi wannan kashe-kashen mutane sama da 1,600 zance to saboda haka dole ne mu yi kokari mu kare kanmu da wannan matsala shi
ke to kai ma kana bin bayan waɗanda suke kira cewa a sa doka ko wani tsari da za ta dinga bibiyan irin waɗannan manhaja
sosai ni ban yarda akan cewa akwai wani kamfani a duniya da zai fitar da kasa ba so shi yasa ina ɗaya daga cikin waɗanda ni ma ina kira su zo su yi rajista a kasanmu idan suna so su yi aiki a kasanmu domin yanzu zan iya cewa wato Twitter da kuma irin wannan kamar su Facebook duk a bayan fage suke aiki saboda ba a san da su a Najeriya ba kawai suna fitowa ne daga iska su kwashi kudin mutane su kwashi information na mutane so shi yasa mu muka je NCC muka karbi license yanzu haka mun yi apply ma NBC saboda mu karbi license mun operate social media kamar yanda aka kawo wannan tsari ana kiran su Twitter zo su yi
to a ɗaya gefe kuwa yayin da wasu ke suka har da zargin manhajar da kwafan wasu tsare-tsare da jadawalin wasu kafafe wasu ko yaba kokarin matashin suke tare da bashi shawara
Isa Muhammad Crowwe app mai je kan shi in an fara yin app dole yana da dan matsaloli kada haka nan da yake fesa to haka shi Crowwe app din yana da irin connection in kin shiga zai ga ya fitar da ke ko kuma in kin zo post ba zai ga ya data ta yanko ba daga farko to but amma yanzu inda muke gaskiya app din ya samu irin stable ya riga ya stabilizing in app din is mix of kamar futures din Twitter da Instagram da shi
a Yusuf ina cikin mutanen da suka karfafi shi wanda ya wannan app to gaskiya ni a waje na shine ba karamin aiki ba building application irin wannan app din da yayi saboda app din yana yin multitasking ne akwai features da yawa da aka samu app din wanda su developers din app din sun yi tunanin sun yi haka domin su burge mutane kuma application din ya samu karbuwa sai kuma ya zanto cewa ya hakan ya kawo musu matsala matsalar da to sai zanto app din is very slow ashi da sauri sosai application din inda a ce sun lura da kyau sun tsaya sun yi application irin yanayin matsalolin da mu muke fuskanta ya kamata dama za su building application din su duba wani irin matsaloli ake fuskanta kuma ta yaya za su kawo solution to wannan matsalolin
sunana malam Muhammad duk wanda ya san computer ko kuma yake da ilimin computer abinda akwai abinda muke cewa system analysis and design dan analyst zai yi design din application baya yin shi based on abinda yake so zai yi ne based on abinda jama'a suke so to in real aini shi kanshi wannan application din akwai abubuwan da yake lacking kamar na daya bangaren security haka nan kana amfani da shi zai iya login ɗinka out dama option da yake baka ko ka shiga da email ko ka shiga da phone number
kan haka shugaban manhajar Crowe ya bayyana cewa suna aiki wajen daidaita matsalar
wannan korafin duk mun sani in fact mutane da yawa wanda suka hawo su ma sun yi complain irin wannan dewa to saboda haka shi yasa sauki application din da muka yi da Play Store saboda duk a kawo wa'annan gyare-gyare mu shi jin san wato development na platform wani lokaci dole sai an dan dauki lokaci a ce dan yi shi duk wa'annan manyan application kamar su Facebook da su Instagram duk haka suka yi passing through
to a halin da ake ciki dai Najeriya na buƙatar ire-iren kafafen sadar zumunta ta yanar gizo musamman idan aka duba saukin da ake samu wajen gudanar da rayuwa ta yau da kullum Adamu Garba ya bayyana buƙatar gwamnati wajen taimakawa matasa tare da basu ƙarfin gwiwar kikiro da manhaja makamanciyar tashi
maganan gaskiya shine wato developing platform ko kuma technology irin na social media yana bala'in cinku don mun jijiki sosai mu kan mu cikin shekara biyar kafin mu kai inda muke so ba wani technology ne mai arhaba gaba daya sannan kuma babu inda ake nasara yawanci idan babu goyon bayan manyan kasa so yana da amfani a taimaka ma duk matasa da suka fito da wasu tsari na technology
madalla gabaki daya anan zamu dakata sai kuma wani makon za a ji mu dauke da wani sabon shirin da yardan Allah yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirye-shiryen na kuma gabatar mana fatan alkhairi assalamu alaikum
to a gaida Shamsi Hamza Ibrahim yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email sakon mu na farko ya fito ne daga Sani Milange-Lange a wuri da Ali Usman ta ka lafiya da yadda bala kofar sabuwa sai assalamu alaikum biyo Hausa tarin da shugaban hukumar da ke yaki da shan miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA da Abuba Marwa yayi na cewa duk mutum daya cikin mutane bakwai a Najeriya ya shan miyagun kwayoyi abin dubawa ne a fatan hukumomi za su dauki matakan shawo kan matsalar sako na gaba ya fito daga Musa Hadarin Asuba da Magaram yace salam sashen Hausa muna mika sakonta a jiya mu zuwa ga yan uwa da iyalan marigayi sarkin maradun wato mai martaba Alzaki wanda Allah ya yi wa rasuwa Allah ya ji kansa da rahama amin sako daga Alhaji Umar Foreba da Adama A Adam da Mustapha mai kayan miya gashuwa suka ce dakatar da wata kungiyar agaji mai zaman kanta a jihar Borno daga kasar Faransa da kuma jihar Borno ya dace domin mai daki shi ya san inda yake masa yoyo shi ko sakon shewa da murjau cewa yi hakika jama'a ya kamata mu zama masu taimakon yan gudun hijira a duk inda suke domin taimakon su jihadi ne kuma aiki ne na lada da ya kamata a ce muna turereniya wajen yi ba wai mu ce sai gwamnati kadai ba sai sako daga babandi mamman bande ya ce salam biyoyi Hausa ka da kuri'an yan majalisar dokokin Najeriya kan dokar hukunta masu biyan kudin fansa ga waɗanda aka yi garkuwa da yan uwansu wannan kudurin doka da ma yunkurin hukunta masu biyan kudin fansa domin ceto yan uwansu abin Allah wadai ne da mai garkuwa da mai biyan kudin fansa waye fi kamata a hukunta sakonmu na karshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala Nayashi Lakwaja jihar Kogi Najeriya kace assalamu alaikum biyoyi Hausa muna so ku ba mu dama mu kira ga hukumomi da malamai da kuma shugabannin gargajiya da sanya baki kan hauhawar farashin abinci da tsadar rayuwa dan jama'a da dama sun galabaita kwarai da gaske kan hukuman na kuncin rayuwa da fatan Allah ya bawa shugabanninmu ikon soke wannan nauyi madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to wallahi a takaice yau Lahadi ɗan kasar Faransa suke kada kuri'a a zaben yankuna zagaye na biyu da jam'iyya mai mulki ta shugaban kasa Emmanuel Macron take shan kashi ita ma jam'iyyar adawa ta Marine Le Pen ta masu ra'ayin riƙau take cizon yatsa kana mutane ba su fito sosai ba wasu masu sharhi sun bayyana shakkunsu akan ko zaben shugaban kasa na shekarar 2022 za a yi ne tsakanin ƴan takara biyu, wato Macron da Le Pen, kamar yadda aka saba gani a Faransa idan an je zagaye na biyu.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma gobe da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu amadadin babu ya kuma gari da yake na gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ne Muhammad Hafiz Baballe, da ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.